a sakamakon wasu bayanan da suka ayyana yiwuwar fuskantar hare-haren ta'addanci a farkon watan nan da muke ciki yasa jami'an tsaro tsaurara binciken da a tashin farko ya shafi Babura kafin daga bisani matakin ya koma bangaren motocin haya musamman da taksi lamarin da ya bada damar kama wasu masu fakewa da aikin taksi don tafkata asa kamar yadda shugaban kungiyar direbobin taksi ta Senko Taksi Gamachi Muhammadu ya bayyana
gaskiya ne sanadi an sanda tare da gendarme garda sun yi operation da dare sun kama taksi wajen gari da karfe cikin komisariya cikin taksi ina an tsaye da taksi man matukan mota 2081 a wani sahi a bincike su wajen dst an samu a cikin taksi man ina mutum 20 wanda an saba kama su da ruka kamar kwaci sun zarafin mutane ba sun su kuma a su wanda an dama ana neman shi yana da manda dare
kowa ya san yanzu cikin irin halin security da muke kuma kowa ya san matsalar tsaro in ba a kama jiki ba aka sa tsayi cikin harkar aikin taksi wannan
to hukumomi da al'ummar jamhuriyar Nijar sun dukufa yanzu haka ga shirye-shiryen taron shugabannin kasashen Afirka da kasar ke karbar bakuncin sa a farkon watan gobe saboda haka jagororin direbobin taksi ke ƙara nuna buƙatar ganin jami'an tsaro sun ci gaba da tsaurara matakai domin dakile dukkan wani yunkurin yan ta'adda
ai ka san da hanya cewa ana so da miliyoyi cikin taksi ko kwanakin baya wani bakin banki ya zo ya kwashi kuɗi taksi ma suka dauke shi suka aika da kuɗi dan haka mu muna goyen bayan 100% ta kullun ai ta bincike babu sai Allah wanda ba a zo a ce muna an so a ce an yi mutum so a cikin taksi an yi kwashi cikin taksi an yi hwaɗe cikin taksi an ji an subhanallah abin ya ishe mu ya ishe
a jajibirin karamar sallar da ta gabata jami'an tsaro sun yi nasarar tafke wasu mutane kimanin 5 a unguwar filin jirgin saman Yamai dauke da wasu abubuwa masu fashewa waɗanda dubunsu ta cika bayan da aka bi diddigin hirarrakin da suka yi ta wayar telefon da wasu gaggan 'yan ta'addan da ke aika-aika a ƙasar Burkina Faso. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.